wani garin da a ce kurba manja da zalla
wani garin
bai kai gabas da nisa ba
wani garin
bai canje jahasuna ba
madalla ma sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari banban a wannan makon shirin ya tattauna da wani dan Najeriya Bahaushen da ke da burin yada al'adun Hausa a Turai ta hanyar amfani da waka da rawa da masalan kidan Hausa da ya zamanantar to baƙonmu na wannan makon kenan sai a biyo mu don jin yanda Bello Cisco ya kudura aniyar sauya tunanin wasu daga cikin al'umma da ke yi wa Hausawa kallon waɗanda ba su da burin da ya zarta yin ƙananan sana'o'i. Sunana Ramatu Garba Baba. To gabannin sakin album na Niger to Germany ne na halarci bikin ƙaddamar da sabon album na mawaƙin a birnin Stuttgart da ke ƙasar Jamus. Inda daga bisani muka tattauna da Cisco da tawagarsa.
So jama'a assalamu alaikum. Sunana Bello Habibu Sharif, wanda aka fi sani da Bello Cisco. Dan Najeriya ne ni, haifafan Kano, mazaunin Jamus. Ina koyar da al'adun gargajiya na Hausa a nan ƙasar Jamus. Kuma ina harkar waka da entertainment saboda bambuli na shine na kai yare na Hausa next level. Kamar yanda nake ganin su da video su a sake suna zuwa suna karban Grammy a America ko UK ina son yau ko ba ni ba wani a cikin Arab Bahaushen mu ya je wannan stage din nan to shi yasa nayi wani dabara nake okay tunda Allah ya bani dama ina amfani da kidoi na ɗan kudu international kuma ina saka al'adar mu na Hausa a ciki akwai wasu Hausawan mu da suka tafi international yanda ake kira kaman naga Ado Gwanja an gaice shi American Alijita UK da shi da Alinuhu kuma kwanaki nan baci washa Alinuhu sun zo nan kasar Jamus to haka nake shi shekara na tsaye da wani abu mai sake waka ba sun ce to yanzu barkon ne dropping album ina na suke waƙoƙin album ina kamar waka 13 zuwa 14 kuma a ciki akwai manyan mawaƙan mu na arewa akwai kuma manyan mawaƙan mu na kudu da kuma international ma
to daga cikin waɗannan waƙoƙin da ko kuma wannan sabon album din da ka fitar dole akwai wanda za ka ce shi ka fi kauna wacce ce bakan damiyarka
gaskiya ina son waƙoƙin album ina gaba ɗaya amma kuma waka dizan ce ina son waka superstar wanda ne gani da Ice Prince da kuma Niger to Germany saboda Niger to Germany shine sunan album din ma gaba ɗaya kamar hijira da nayi daga Nigeria ko shigo Jamus kuma na samu experience a hanya da kuma nan to shi yasa wannan Niger to Germany nayi feature da wani mutane takwas a ciki kuma duka manya ɗan arewa ne kamar DJ AB Adam Zango Classic Soja Boy, Chizo, Diesel, and Thinking Me Dash. Kuma duka waɗannan manya ne.
To shekaru dai kimanin tafas da suka gabata, Cisco ya yi hijira daga Najeriya a bulaguren da ke tattare da hawa da gangara, kafin daga bisani ya rikide zuwa shahararren mawaƙi a duniyar TikTok da ke nishaɗantar da jama'a daga sassan duniya. Sai dai duk da ƙoƙarinsa na ganin ya yaɗa al'adun na Hausa, Cisco ya ce yana cin karo da wasu ƙalubale.
kalubalen da muke samu da wannan dan Hausan mu kamar yanzu in kika ga in Tanzania shi ga musulmai ne amma laki ga abin da suke yi mun san mun matsalan addinin mu ya hana mu su abubuwa amma da mu kokarin mu da muke mutanen mu su daina zuwa suna kallon ɗan kudin nan mu dinga irin kwatanta irin abin da suke bidiyoyin su yana quality da menene mu ma namu a ce ya kai wannan level din amma idan muka yi kokarin wannan abin sai kiga zagi zagi ma kai ka kashe kuɗi kamar mun da muke turai wannan kuɗin mu ya fi na Nigeria value za ka kashe kamar 5000 euro duk dubu a Nigeria nawa ne miliyan 5 ne ko miliyan 5 da wani abu to sai kaga views din da zaka samu ba a baka wannan karfin biyu da zaka yi abu kamar zaka ga kika akwai ɗan bloggers to kalubalen da muke samu kenan ya kamata a ce a samu yanda muke gani ɗan kudin nan idan yau aka ce wani abu ya faru da nasu ko an dauko wani mawaki ana so a fito da shi zaki ga sun mutanen dangi sai ya kai wannan wajen amma mu daga kazo sai a fara gaji shi kamar ɗan Daudu shi yana abu kamar mata yana kitso yana ne ba haka bane ba haka sana'a take amma ba wai ka kauce daga addinin ka ba ko al'adar ka
ni da tu da bambanci fit boy ne ni dan wanci
daga bisani muryar Amurka ta tattauna da wasu daga cikin tawagar Cisco da suka fito daga sassa daban-daban na duniya inda da dama cikin annashuwa suka bayyana yanda suke jin dadin harshen na Hausa da kuma mu'amalar su da mawakin.
Okay, my name is Tony. I'm from Nigeria, to be precise. Enugu. I'm here with my brother Bido and also my friend. Today's album party because I'm also a dancer. Yeah, there were people say that yeah, you're not from Hausa, so how do you understand Hausa? But I like the culture, so I'm here to support the culture.
So Tony is a bit of a shiba Bahaushe Bani, she in Nigeria ni kumena sha our al adal Hausawa. She is a Zuya Domania Bada Boyambaya. Watu ga abokin shi kuma dan uwan shi wato Bella Cisco.
My name is Obole Moses, popularly known as Obawizi. I'm here to support my friend Bella Cisco. We are here for Pelo, we are asking for Pelo, and we're from Italy, people of Germany.
Hello, I'm Freddie from Italy, and I'm a friend of Cisco since, I don't know, senior. I was with Cisco the first time.
Kati, sunana Federica, ni asalin kasar Italia ce amma kuma mun jima tare da Bella Cisco wato wanda abokina ne kuma ina ɗaya daga cikin waɗanda ke masa rawa a duka waƙoƙinsa da yayi kuma yau na zo ne domin na mara mai baya na bada cikakken goyon bayana ga wannan album ɗin.
Hello, my name is Lukman, my artist name is Tony Togo Boy.
Tony ya ce Bella Cisco abokina ne kuma ina aikin koyar da masu yi masa rawa. Daya daga cikin waƙoƙinsa da na fi so shine Jirgin Sama.
My favorite song on his new album, I think there is Jirgin Sama, because I really love this song. Jirgin Sama ya yi ta, ai shi ne gaba. Jirgin Sama ya yi
ta, ko kuma ba. Ai shi ne gaba. To a yayin da muke shirin sallama da Bella Cisco, ya nada tabarman shirin yana mai jan hankalin sauran matasa.
Yanzu ne lokacin da ya kamata ce mu tashi mu taimaka wa junan mu, mu yi support din junan mu. Yanzu ne lokacin mu saboda kullun ku muna tsufa. Gobe za ku ga Bella da furfura. Shi wa kuka sai ya kama ni.
To masu sauraron mu, da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka, Ramata Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga birnin Stuttgart na tarayyar Jamus.